أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زامي كوكارين قارس بابي باب المواقيت نلتا في بلوغ المرامي أيو إن شاء الله تعالى دقا كان حديثينا قليلة تمانين. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن كربو حديث دقا عبد الله بن عمر الله مدوكتي يقار مصير داشيد ما هيفنسا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشفق الحمر شفقي شيني جلوني ديك يرغوا تيما أبا ينفاد ورانا. رواه الدار قطني الإمام الدار قطني يرويت حديثا لتافا سنن الدار قطني كتاب الصلاة باب ما روي في صفة الصبح والشفق حديثنا الذي تردقو مشابيا. وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر. أما ابن خزيمة دوسما لمي سن إنغان تشيوى حديثنا ياتايا كان عبد الله بن عمر بي إساق النبي محمد صلى الله عليه وسلم wato hadisin mawqufun ya tsaya ga Abdullah ibn Umar. Wato wannan hadisi bayanin Abdullah ibn Umar ne, ba maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bace. Idan ka duba silsilatul ahadith dha'ifa mujallad na 8 shafi 233 مرغاي الباني يناتيوا وجملة القول أن الحديث ضعيف المبني صحيح المعنى حديث ينادروني أمام أنسة تائم قلتا يناتيون السنن الكبرى لتات الإمام البيهقي كتاب الحيض باب دخول وقت الإشاء بغيبوبة الشفق حديث ندبو داد قريب يردت السندبيو. Wato yanda hadisin yazo Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa idza gaba shafaqu wajabati salatu, idan shafaqi ya kuya to sallar isha'i ta wajaba. Saboda alamar kuyan shafaqi shine jallauni da yake sama. To amma hadisin bai inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Idan ka duba sharhin Sunan Tirmidhi Tuhfatul Ahwazi كتاب الصلاة باب ما جاء في مواقيت الصلاة حديث دليل 49 ملتاف تحفة الأحوزي يناتي وقال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل الصلاة ملتاف سبل الصلاة حين الأمير الصنعاني يناتي وحديث ينادروني سيد البحث اللغوي والمرجع فيه إلى أهل اللغة شوى كمني شفكي yana da launin ja. Wannan bai tabbata a hadisin Annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam. Ana komawa ne ga fahimtar masanan lugha waɗanda suka san harshen Larabci, وابن عمر من اهل اللغة شي كما عبد الله بن عمر دنا صحابي النبي صلى الله عليه وسلم yana cikin wadanda suke da ilimin harshen larabci wa mukhul arab fa kalamuhu hujja saboda haka maganar abdullahi bin umar akan siffan shafaqi tana zama hujja wa in kana mawqufan alaihi ko da yake hadisin ya tsaya kansa bai isa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to kaga kenan malaman hadisi suna tabbatar da cewa wannan hadisin bai isa ga manzon allah ba amma Abdullah ibn Umar shi ya faɗi maganar don haka fahimtar ta ce kuma fahimtar Abdullah ibn Umar hujja ne saboda Abdullah ibn Umar masanin harshen Larabci ne bare ma akwai hadisin Abdullah ibn Amr wanda yake sahihu Muslim wannan hadisin bayanin sa ya gabata wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waqtul maghribi ma lam yasqut thawru shafaqi lokacin magariba yana da fadi matukar sauru shafaqi bai fadi ba menene sauru shafaqi malaman lugha suna cewa as-sauru intisharuhu wa sauranu humratihi min sara shay'i min sara shay'u yathuru idhan tashara wartafa'a da larabci idan aka ce sauru shafaqi ana nufin jallauni da yake sama a bayan faduwar rana wanda yake warwatsuwa a sararin samaniya haka zaka samu a cikin littafin an-nihayat fi gharib al-hadith wal-athar da kuma al-bahr ar-ra'iq min kutub al-hanafiyya ana cewa sauranu shamsi huwa humratuhu jallauni da yake raguwa ta yamma a bayan koyar rana shine alamar karshen lokacin magariba don haka an samu hadisin Abdullah ibn Amr as-sahih Muslim wanda yake ishara da cewa ita sallar isha lokacin ta yana shigowa ne idan shafaqi ya buya shafaqi kuwa a fahimtar Abdullah ibn Umar shine jallauni da yake raguwa ta yamma a bayan buyan rana wannan hadisin hujja ne amma bai tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba hadisin ya tsaya ga fahimtar Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Umar sahabin manzon Allah mu ci gaba wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma kuma an karbo hadisi daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa saboda dukkan su sahabbai ne qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace al-fajr fajrani al-fajr guda biyu ne فجر يحرم الطعام الفجر ده yake haramta cin abinci wa tahillu fihi salatu kuma yana halatta ayi sallah a wannan lokaci wa fajrun taharamu fihi salatu akwai alfajr wanda kuma aka haramta yin sallah akwai alfajr wanda an haramta yin sallah sannan akwai alfajr wanda ake haramta cin abinci amma an halatta yin sallah wato yani salatu subhi sallar asuba wa yahillu fihi ta'am halal ne a ci abinci a wannan lokaci rawahu ibnu khuzaimah ya rawaito hadisin sahihu ibnu khuzaimah hadisi na 356 wal hakim da kuma al imam al hakim al-littafin sa al mustadrak ala sahihain awwal kitab salati qala al fajr fajrani hadisi na 713 وصححه malamai biyu dinnan sun inganta hadisin da ibnu khuzaima da al-imam al-hakim wa yashhadu lahu ma ba'dahu fi al-mustadrak hadisin da yake tafi nan gaba yana zama shaida ga wannan hadisin shi yasa yace walil hakim a riwaya ta al-imam al-hakim shine hadisin da yake gaban wancan hadithatun al-mustadrak hadisin abdullah ibn abbas shine hadisin na 713 a cikin al-mustadrak wannan hadisin kuma min hadisi Jabir shine hadisin 714 al-imam al-hakim da al-imam az-zahabi suka ce hadisin ya inganta fato wannan riwaya ce ta Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu nahawuhu ya kawo makamancin hadisin Abdullah ibn Abbas dinna wa zada fi allazi yuharrimu at-ta'ama yayi kari akan al-fijrin da yake haramta a ci abinci انه يذهب مستطيلا في الافق شيء وانا الفجر ينا تفيا ده تصو a sararin samaniya shine fil ufuki, maimakon alfijirin ya taso da fadi kamar kudu da arewa sai ya taso da tsawo ba shi da fadi. Shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa fil akhir a ƙarshen hadisin yake cewa innahu kazanabi sirhan yana kama da jelad dila, yakunu kazanabi sirhan yana zuwa da fataha, kazanabi sirhan in ka duba lisanul arab littafin ibn manzur mujallal na 7 shafin 165 akan ce mazaki asfarhan, akan ce madila asfarhan. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana siffanta yanda alfijir na farko yake bayyana. Wannan alfijir na farko din ba ma ganin sa anan saboda muna da nita daga makullar rana, amma waɗanda suke gabacin duniya kamar kasashen Rasha zuwa Afghanistan, Iran da Pakistan da sauransu suna ganin shi. Munan muna nesa, mun fi kusa da yammacin duniya, don haka ba ma ganin alfijir na farko din. Don haka duk bayanin da zaka gani a fiqhu, ko ka tashi da asubahi ba zaka ga alfijir na farko ba, sai dai alfijir na biyu. Alfijir na farko din waɗanda suke can gabashin duniya su suke gani. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana tasowa ne a tsaye, yazhabu mustatilan fil ufuqi, yana tafiya da tsawo a sararin samaniya, maimakon ya taso da fadi. Alfijir na gaskiya shine yake tasowa da fadi tsakanin kudu da arewa sai ya taso gaba daya, amma alfijir na ƙarya shine wanda yake tasowa da tsawo sai ya taso ya bace, sannan alfijir na fito ya bayyana. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bambanta waɗannan nau'ukan alfijir guda biyu ne saboda mu gane ainihin lokacin da ya kamata a yi sallah da kuma lokacin da ya kamata a dakatar da sahur, saboda ita ibada ta azumi da kuma ibada ta sallah suna da lokuta. Waɗannan lokuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙoƙarin ya bayyana mana su saboda isar da amanar Allah tabaraka wa ta'ala na saƙo daga gare shi. Don haka manzon Allah ya bayyana mana bambanci tsakanin alfijir ɗin nan guda biyu. Wa an ibni mas'udin, kuma an karɓo hadisi daga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha, mafi falala daga cikin ayyuka wanda zaka yi ka samu lada mai yawa shine as-salatu fi awwali waqtiha, kai sallah a farkon lokaci. Sallah a farkon lokaci yana daga cikin mafi falalan ayyuka da dan adam zai. Rawahu Tirmidhi. Al-Imam Tirmidhi ya rawaito hadisin nan a sunan kitab litafin sa al-Jami'u, yana kitabu salati babu ma jaa fi mawaqiti salat. Hadisi na 173. Wato wani mutum ne, inna rajulan qala ibn Mas'ud, ya tambayi Abdullah ibn Mas'ud sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdalu. Wannan mutum ya tambayi Abdullah ibn Mas'ud daga cikin ayyuka wani aiki ne yafi falala. Qala sai Abdullah ibn Mas'ud yace sa'altu anhu Rasulullah, nima na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ayyuka wani aiki ne yafi falala. Fa qala sai manzon Allah yace as-salatu ala mawaqitiha, yin sallah akan lokutansu. Kaga wannan shine hadisin al-Imam Tirmidhi, amma lafazin da ya kawo a bulugul maram ba lafazin al-Imam Tirmidhi bane. As-salatu ala mawaqitiha, akwai hadisin yace wal hakim, hakanan al-Imam al-Hakim ya rawaito hadisin, yana cikin al-mustadrak ala sahihaini awwal kitabi salati afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha, hadisi na 188. Abu Amrin Ash-Shaybani ya bada labari wannan hadisin yana Umdatul Ahkam, bai kawo shi a bulughul marami ba, amma hadisin yana Umdatul Ahkam. Haddathana sahibu hadhihi ad-dar, Abu Amrin Ash-Shaybani yana gaya wa almajiransa, shi tabi'i ne, yana gaya musu yace musu me wannan gidan ya bamu labari. Wa ashara ila dari Abdullah ibn Mas'ud, sai ya nuna gidan Abdullah ibn Mas'ud. ولم يسمه بكرا سنن صحابين با بكرا سنن عبد الله بن مسعود با ابو عمرو الشيباني yana gayawa almajiransa shi tabi'i ne yana gaya musu cewa me wannan gidan ya ba mu labari sai ya nuna gidan abdullahi bin mas'ud sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam qala yace sa'altu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na tambaye manzon allah ayyul a'mali afdal daga cikin ayyuka wani aiki ne yafi qala sai manzon allah yace as-salatu fi awwali waqtiha shine yin sallah a farkon lokaci kaga hadisin lafazin da yazo a bulugul maram lafazin al-imam al-hakim amma ya fara gabatar da al-imam tirmidhi saboda yana gaba da al-imam al-hakim ta wajen hadisi don haka lafazin lafazi ne na al-imam al-hakim lafazin al-imam tirmidhi as-salatu ala mawaqitiha duk ma'anar su guda as-salatu ala mawaqitiha as-salatu fi awwali waqtiha yin sallah a lokuta yin sallah a lokuta shine lafazin al-imam tirmidhi kenan koda a farkon lokaci kai sallah ko a tsakiya ko a ƙarshe ka dai yi sallah akan lokaci to kai aikin da yafi daraja amma lafazin al-imam al-hakim as-salatu fi awwali waqtiha yin sallah a farkon lokaci shine yafi daraja kaga kenan akwai bambanci tsakanin su wa sahahahu yace kuma sun inganta hadisin nan malamai biyu din nan wato al-imam tirmidhi yace hadisin ingantacce ne haka nan al-imam al-hakim shi ma yace hadisin ingantacce ne in ka duba sahihul jami' as-saghir zaka ga hadisin daga cikin hadisai wanda suka inganta hadisi na 1094 sai yace wa asluhu fi sahihayn amma asalin hadisin ya fito ne cikin sahihul bukhari da kuma sahihul muslim yana cikin sahihul bukhari fi kitab tafsir al-quran suratu qul a'udhu bi rabbil falaq hadisi na 1706 hadisin abdullah ibn mas'ud yana cewa anna rajulan sa'ala an-nabiyya hadisin al-imam al-bukhari abdullah ibn mas'ud bai ce shine ya tambaye annabi ba a hadisin al-imam al-bukhari yace wani mutum ya tambaye annabi kaga ya boye sunansa ayyul a'mali afdal daga cikin ayyuka wani aiki ne fi falala qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-salatu liwaqtiha salla akan lokacinta kaga salla akan lokacinta ba a ce li fi awwali waqtiha ba wannan lafazi ne na al-imam al-bukhari as-salatu liwaqtiha kamar lafazin al-imam at-tirmidhi as-salatu ala mawaqitiha yin salla akan lokaci idan aka ce yin sallah akan lokaci akwai bambanci da yin sallah a farkon lokaci tunda shi lokaci yana da fadi akwai farkonsa akwai tsakiyarsa akwai ƙarshensa annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa masa da cewa yin sallah akan lokaci wa birrul walidain da biyayya ga iyaye wato yin kirki ga iyaye summal jihadu fi sabilillah na ukun su shine jihadi a hanyar Allah hadisin yana sahihu muslim kitabul iman babu bayani kaunil iman billahi ta'ala hadisi yana da 23 abdullahi bin mas'udu a hadisin al-imam muslim yace shine ya tambaye annabi yace sa'altu rasulullah na tambaye manzon allah ayyul amali afdal daga cikin ayyuka wani aiki ne fi falala qala sai annabi yace as-salatu liwaqtiha shine yin sallah akan lokaci qala qultu sai nace summa ayyu sai wanne qala sai yace birrul walidaini shine yin kirki ga iyaye qala qultu sai nace summa ayyu sai wanne qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-jihad fi sabilillah fama taraktu astaziduhu ban bar neman kari na bayani wajen annabi ba illa ir'aan alaihi sai dan tausayi gare shi na tausaya wa annabi don na sai in na sake tambaya zai sake bani amsa to amma sai na tsaya kan waɗannan abubuwa guda uku ya gaya min sallah akan lokaci shi yafi daraja na biyu kirki ga iyaye biyayya gare su na uku jihadi fi sabilillah abdullahi bin mas'ud sai ya dakata in ka duba jami'ut tirmidhi kitabu salati abwabu salat hadisi na 155 wannan lafazin ya zo a ciki da sahihu ibnu khuzaima kitabul wudu'i juma'u abwabu tathhiri thiyabi bil ghusli hadisi na 335 da as-sunanul kubra na al-imam an-nasa'i kitabul masajid fi sujudil qur'an hadisi na 1571 da al-awsat fi sunan wal ijma' wal ikhtilaf litafi ibn al-munzir kitabud dibagi juma'u abwabu juludis tibaa kaga wannan hadisin kenan da ya tabbata amma cikin riwayar da muka karanta gaba daya hadisin da yazo da magana as-salatu fi awwali waqtiha shine riwayar al-Imam al-Hakim to ita ma ta inganta saboda haka lalle wannan yana nuna falalan yin sallah akan a farkon lokaci tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine aikin da yafi daraja ayi sallah a farkon lokaci amma idan ba a manta karatu da ya gabata ba yustafna min zalika amra ana kebe lokuta guda biyu na farko al-ibrad bi zuhur sallar azhar wannan mun riga mun yi magana akai saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam in idza shadda al-harr bi salati fa abridu bi salati idan zafi ya tsananta to ku jinkirta sallah har gari ya danyi sanyi fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam hadisin al-imam al-bukhari da muslim don haka ita azhar ana kebe ta daga cikin sallolin da ake so ayi a farkon lokaci a lokacin zafi sannan na biyu ta'khirul isha'i ila sulusul layl a jinkirta sallar isha zuwa kashi daya cikin uku na farkon dare liman yusalliha wahdahu ka wanda zai sallah shi kadai kamar misali mace da take gida da kuma mara lafiya wanda ba zai samu zuwa jami'a a masallaci ba aw lil jama'ati idza lam yashqa alaihim zalik ko kuma a masallacin kansa abu ne mai kyau a jinkirta isha din zuwa sulusi na farko na dare sa'o'in dare idan dai ba za a samu kuntatawa ga jama'a ba don haka jinkirta azhar da jinkirta sallar isha ana ware su daga cikin salloli da ake so a yi a farkon lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum an yu'akhiru al-isha'a ila thuluthil layli aw nisfihi in ba dan gudun in kuntata ma al'ummata ba da na umurce su su jinkirta sallar isha zuwa kashi daya cikin uku na farkon sa'o'in dare ko kuwa ma zuwa rabin dare din hadisin al-imamu tirmidhi kitabu salati babu ma jaa fi mawaqiti salat hadisin 167 hadisin abu huraira kuma akwai hadisin aisha Allah ya kara mata yarda wanda yake sahihu muslim kitabu al-masajid wa mawaqiti salati babu waqti al-isha wa ta'khiriha wanda shi ma bayanin sa ya gabata kaga kenan waɗannan sallolin ana ware su daga cikin salloli da ake so a gaggauta yin su a farkon lokaci yana da kyau mu gane amma banda su duk wata sallah ana so a yi ta a farkon lokaci sannan game da sallar isha mun riga mun gabatar da bayani anna waqtal isha yamtaddu ila muntasfil layl lokacin isha yana karewa idan dare ya raba fala yajuzu ta'khiruha an zalika haramun ne musulmi ya jinkirta isha har dare ya raba haramun ne saboda akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullah ibn amr shi ma bayanin sa ya gabata yana sahihu muslim kitabul masajid wa mawadi'i salati babu awqati salawati al-khams hadisin 612 wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa waqtu salati al-isha'i ila nisfi al-layl al-awsat lokacin sallar isha yana kaiwa ne zuwa rabin dare idan aka ce rabin dare yana da kyau ka gane yadda ake lissafi yuhsabu muntasiful layl bi ma'rifati zaman ba'da al-ghurubi wa tulu'i shamsi wa tulu'il fajr ana lissafi daga buyar rana zuwa kullan al-fajr sai a tara lokutan sa'o'in wa qismatuhu ala ithnaini sai a raba sa'o'in kashi biyu to tanan za a gane rabin dare ba ta agogo ba karka dauka sai 12 dare yayi shine rabin dare to wannan shine yana da kyau mu bambanta waɗannan sallolin guda biyu sallar azhar ana so a jinkirta ta sallar isha ita ba ana so a jinkirta ta sannan ko da yake an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin daga cikin mafi falalan aiki shine ayi sallah a farkon lokaci to karka dauka sharadi ne da zarar an kira sallah liman sai ya fito ayi sallah nan kuma akwai bukatar a jinkirta maliman saboda wannan haƙƙin sa ne dan bai taho an yi sallan ba baka da ikon zargi gare shi matukar ne lokacin sallan bai wuce ba saboda shi ma mutum ne yana da uzuri ana iya samun uzuri da zai iya hana shi gaggauta fitowa din sannan kuma ba mamaki ya jinkirta saboda mutanen unguwan suna da nauyin jiki, don wata unguwa za ka samu da an kira sallah sai a cika masallaci, wata unguwar ko in an kira sallah ya samu kusan minti 30 mutane ba su fito ba. To don haka kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, yana la'akari da wato yanayin mamu, yanayin al'ummarsa, ya zamanto babu kuntatawa gare su ta wajen gabatar da ibada. Haka ya kamata mu ci gaba. Wa an abi mahzura radiyallahu anhu, an karbo hadisi nan daga abu mahzura, Allah ya kara masa yarda. Abu mahzura al-kunya ce baban mahzura, Allah ce masa abu mahzura al-jumahi sunansa. Malaman tarihi sun kasu kashi biyu, akan ce mar ausu binu mi'yar, kuma akan ce masa samiru binu umayr. Yana daga cikin mutanen da a tarihi an sani sun fi kyawun murya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min andan nasi sautan wa atyabahu, a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lallai ana sanya abu mahzura daga cikin waɗanda suka fi kyawun murya da kuma ƙarfinsa. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yaƙin Hunain a shekara ta 8 daga hijira bayan fathu Makka, ya dawo yaƙin Hunain, abu mahzura da shi da wasu matasa yana cewa sun kai kamar mutum 10. Sai zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya yi sansani, ana kiran sallah, sai su ma suka zo suna kwaikwayon ladan. Lokacin ba su musulunta ba, suna kwaikwayon abin da ladani yake faɗa dukkansu. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sahabbai, laqad sami'tu fi ha'ula'i ta'zina insanin hasanin sauti, waɗannan yara da suke kwaikwayon kiran sallan nan, naji wani daga cikinsu mai kyawun murya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sahabbai, ku je ku zo min da su. Sai aka taho da waɗannan matasa gaba ɗaya, fa arsala ilaina, manzon Allah ya sa suka yi layi, ya ce kowa sai ya kira sallah, gahi ba musulmai ba ne. To amma garinsu ya faɗa hannun annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne Makka. Saboda haka a wannan lokaci musulmai sun fi ƙarfi a duniya, idan manzon Allah ya umarni babu wanda ya isa ya ja da shi. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi layi kowa ya kira sallah, fa kuntu akhirahum, sai na zama ni ne na ƙarshen kiran sallah ɗin. Fa qala hina azzantu, lokacin da na kira sallah sai ya ce min ta'ala zo nan. Fa ajlasani baina yadayhi, ya zaunar da ni a gabansa. Fa masaha ala nasiyati, ya shafa wato goshina, da ya shafa goshina, wa baraka alayya thalatha marratin, yamin addu'a, Allah yamin albarka sau uku. Yana gamawa kuma kada sai ya ce izhab fa azzin inda albaytil haram, kaje ka zama ladanin Ka'aba. Kaje waɗanda suka zo suna kwaikwayon kiran sallah, kuma har ya kawo mukamin ladanci a Ka'aba. Fa kuntu, sai nace kaifa ya rasulullah, kaje ma yadda ya kira annabi, kaifa ya rasulullah. Kaga kenan har imani ya natsu a zuciyarsa saboda addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa. Ya za a yi in kira sallah din? Fa'allamani al-ula kama yu'azzinuna biha, sai ya koya min kiran sallan farko kamar yanda ladanansa suke yi. Wa fi subhi, a sallar asubahi kuma in kara da as-salatu khairun minan nawm. Kaga annabi da kansa ya koya masa wannan kalma. Wa 'allamani al-iqama marrataini, nan take ya koya min iqama sau biyu yanda ake kiran sallah. Saboda haka yasa ba laifi bane don mutum ya yi iqama yanda ake kiran sallah, babu bambanci, lafazin iri ɗaya, wato ya rika maimaita kalmomi kamar yanda ake maimaitawa a kiran sallah. In ka duba As-Samarul Mustafa, littafin Al-Bayani, mujallal na farko, shafin 120, zaka ga riwayoyin hadisin da bayanin da ya gabatar a wurin. Lokacin da ya gama nan take sai ya zama ladanin annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin Ka'aba. In ka duba tarihin al-Imam al-Waqidi, yana cewa kana Abu Mahzura yu'azzinu bi Makka ila an tuwfiya, shi ya dinga kiran sallah a Makka har zuwa mutuwarsa. yaushe ne ya mutu sanata 59 hijira na da shekara 59 bayan wafati na annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 48 wato yayi ladanci a masallacin Ka'aba tsawon shekara 51 wa baqiya al-adhan fi waladihi sannan kuma ƴaƴansa bayan mutuwar shi su suka ci gaba da kiran sallah wa walad waladihi bayan waɗannan ƴaƴansa jikokinsa suka ci gaba da kiran sallah sai da aka samu sama da shekara 200 zuriyarsa suke kiran sallah a garin Makka kaga wannan yana karantar da mu cewa akwai muhimmancin ladan ya zamanto yana da ƙarfin murya kuma yana da dadin murya saboda dadin muryarsa yasa manzon Allah ya ce a kira su kuma har ya nemi ya zama ladaninsa a Makka sannan kuma saboda ƙarfin muryarsa wannan yana nuna mana ba laifi bane saboda daya gaji uba ta wajen ladanci ba laifi bane idan ya nema tunda kaga waɗannan ƴaƴan sun nemi su ci gaba da aikin da babansu yake saboda aiki ne mai lada kuma ba a hana su ba waɗanda za su hana su a wurin a wannan lokaci su ne sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar ya zama halifa Umar Usman har suka gama zamaninsu har aka kawo zamanin Muawiya Abu Mahzura shi yake ladanci a Makka har zamanin Muawiya idan aka yi wani bako ya taho garin Makka shi zai kira sallah zamanin sayyidina Umar lokacin da ya zo Makka ya kira sallah sayyidina Umar ya ce bayan ya gama kiran sallah ya zo gaida sayyidina Umar sayyidina Umar ya ce kai baka tsoron makogoron kai fashe ne sai ce a na yi ne da kyau saboda kajiyan da murya na take don baban zabi manzon Allah ya zabe ni to amma zamanin Muawiya da ya taho Makka yana tafiya da ladaninsa sai aka samu kuskure ladanin Muawiya sai ya kira sallah lokacin sallah da yi kuma ba a gaya ma Abu Mahzura ba da Abu Mahzura ya fito da ya rungumi ladanin Muawiya din nan sai ya jefa shi a rijiyar zamzam yaya annabi zai bani mukami wani ya zo ya kawar mun haka ba shiri ba zai taɓa yiwuwa ba ka duba siyaru a alamin nubala littafin al-imam az-zahabi mujallal na uku shafin 119 mu ci gaba to wannan hadisin Abu Mahzura ne annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Abu Mahzura yace annabi ya ce awwalul waqti ridwanullah farkon lokaci yardan Allah ne wa awsatuhu rahmatullah kuma tsakiyar lokaci rahmar Allah ne wa akhiruhu afwullah karshen lokaci kuma yafewar Allah wato farkon yana magana akan lokutan sallah farkon lokacin sallah yardan Allah kenan wanda ya salla a farkon lokaci ya samu yardan Allah wa awsatuhu wanda ya salla a tsakiyar lokaci rahmatullah yana samun rahmar Allah wa akhiruhu wanda ya salla a ƙarshen lokaci afwullah yana samun yafewar Allah bai yi laifi ba har yanzu mai laifi shine wanda lokaci ya fita bai sallan ba hadisin akhrajahu Daraqutni al-imam Daraqutni ya ruwaito hadisin ka sudan Daraqutni fi kitabi salati babun nahyi ani salati ba'da salati al-fajr hadisi na 853 bi sanadin da'ifin jiddan ibnu hajar yace isnadin hadisin yana da rauni sosai haka ya fada kuma a littafin sa at-talkhisul habir muna yawaita ishara ga wannan littafin at-talkhisul habir yana da muhimmanci kwarai kamar yanda littafin bulughul maram yake da muhimmanci at-talkhisul habir a mujallal na farko shafin 223 ibnu hajar yana cewa wa fil babi a wannan babi na magana akan hadisin Abu Mahzura akwai hadisin Jabir bin Abdullah akwai hadisin Abdullah bin Abbas akwai hadisin Ali bin Abi Talib akwai hadisin Anas bin Malik da shi kansa Abu Mahzura da Abu Huraira akwai riwayoyi da aka samu wadanda suke nuna cewa awwalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afwullah walakinaha jami'an la tasihhu sai dai gaba ɗaya ruwayoyin ba su inganta ba in ka duba irwa'ul galil na albani mujallal na farko shafin 287 yana ma cewa hadisin mawdu'un ne wa litirmizi a wajen al-imamu tirmizi wato a cikin aljami'u lil imami tirmizi sunanu tirmizi kitabu salati abwabu salat hadisi na 157 yace min hadisi ibni umar nahwuhu an samu hadisi na Abdullahi dan Umar yana kama da hadisin Abu Mahzura dinnan sai dai shi dunal ausar bai kawo bayani akan tsakiyar lokaci ba, daga farkon lokaci sai ƙarshen lokaci. Wato hadisin yanda yazo shine an ibn Umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al waqtul awwalu minas salati ridwanullah wal waqtul akhiru afwullah. Kaga yayi kama da hadisin Abu Mahzura, lokacin farko na sallah akwai yardan Allah a ciki, lokacin ƙarshe na sallah akwai yafewar Allah. Amma duk da haka Ibn Hajar ya ce wa huwa da'ifun aiban, shi ma hadisin Abdullah ibn Umar ɗin yana da rauni kamar hadisin Abu Mahzura. Al-Imam Tirmidhi wanda ya kawo hadisin Abdullah ibn Umar ɗin nan yana cewa wa qad rawa Ibn Abbas an-nabi sallallahu alaihi wa sallam nahwahu, bayan Abu Mahzura da Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas shi ma ya ruwaito kaman sa. وفي الباب وانم بابي نوانا حديث اكوي حديث علي بن عبي طالب عبد الله بن عمر اكوي ما حديث عائشة اكوي حديث عبد الله بن مسعود. اما دوك حديثا بس انغانتا با اندي انا مغانا اكن فرق الله كتي اكوي يردن الله كرش الله كتي كما انا سامو يافي ور الله كو كما تسكي الله كتي اسامو رحمر الله. وانم حديث دو يكي بيان حكا دد تيوا صحبي ديوا سور ويتوشي حديث بي انغانتا با. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما انكربو دغا عبد الله بن عمر الله مدوكاكي قارا مسير داشيد محيفنسا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ينا چيوا لا صلاة بعد الفجر الا سجدتين, ba'ayin sallah bayan alfijir sai dai sujuda biyu. Kalmar sujuda biyu ko ruku'i biyu kamar yadda bayani ya gabata, annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce ruku'i yake nufi. Wasu hadisai manzon Allah yakan kira raka'a sai ya kira shi da sunan ruku'i, ko ya kira raka'a da sunan sujuda, annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi haka. Don haka da aka ce la salata ba'da alfajr illa sajdatayn, babu sallah a bayan ketowan alfijir sai dai sujuda biyu, ana nufin sai dai raka'a biyu. Akhrajahu al-khamsatu illa an-nasa'i, malaman hadisi biyar suka kawo hadisi nan in banda al-imam an-nasa'i. Wato hadisin yana sunan abi daud, kitabu salati babu tafri'i abwab at-tatawwu' wa raka'ati sitta, hadisi na 2278 hadisin yasar maula ibn umar. Akwai bawan abdullah dan umar sunan shi yasar, shi ya bada labarin wannan hadisi. Yace ra'ani ibn umar wa ana usalli ba'da tulu' al-fajr, abdullah ibn umar ya ganni ina sallah lokacin kuma al-fajr ya riga ya keto, al-fajr ya keto, abdullah ibn umar sai ya ganni ina sallah. فقال سيدنا عبد الله بن عمر يتي يا يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا, يا كان يسار منذن الله يا تبا فتوى غريم موسى حبي, ونحن نصلي هذه الصلاة يترزد منا إرن وانا صلى لكي بايا الفجر يا كيتو متين يتاشي كامنا في الفلو. منذن الله يا فتوى يترزد صحبي سنا حكا انجا عبد الله بن عمر ينا غير مباوان سيسار. فقال سيدنا منذن الله يتي مصحبي ليبلغ شاهدكم غائبكم, lallaine wanda ya halarta daga cikin ku ya isar ga wanda bai halarta ba, wannan sako wanda duk yaji ya isar ga wanda bai zo ba. La tusallu ba'da al-fajr illa sajdatayn, inda al-fajr ya ke to kar ku yi wata sallah sai dai raka'a. Kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta hani din ga sahabbai, tunda irin lafazin da ya kawo yace wanda ya halarci wannan zama ya isar ga wanda bai halatta ba, wanda ya halarci wannan zama ya isar ga wanda bai halatta ba. Me ya sakon la tusallu ba'da al-fajr illa sajdatayn, amma lafazin da ya kawo yace la salata ba'da al-fajr illa sajdatayn, babu sallah bayan ketowan al-fajr sai dai raka'a biyu kadai. Wa fi riwayati Abdurrazzaq, yace a riwaya ta Al-Hafiz Abdurrazzaq, annabi sallallahu alaihi wasallam yace la salata ba'da tulu'il fajr illa raka'atayil fajr, babu wata sallah a bayan ketowan alfijir sai dai raka'atayil fajr guda biyu. Wa misluhu, akwai irin wannan lafazi ya taho lidara qutni a riwayar al-Imam Daruqutni an Ibn Amr bin al-As radiyallahu anhu daga Abdullah bin Amr Allah ya kara masa yarda yana cikin kitabu salati babun la salata ba'da al-fajr illa sajdatayn a sunan Daruqutni hadisi na 1352 nan ma dai hadisin yasar maula Ibn Umar ne shi yasar bawan Abdullah bin Umar ne ya bada labari riwayar Abdullah ibn Amr kenan yana cewa ra'ani ibn Umar usalli ba'da al-fajr fa hasabani wata rana Abdullah ibn Umar ya ganna ina sallah sai ya dauki tsakuwa ya ringa jifana ya kama jifana da tsakuwa wa kala yace min ya yasar kam sallaita sallah nawa zakai kuntu sai yace la adari ban san sallar da ne ban san yawan su ba wato yana tambayan sa sallah raka'a nawa kai sai yace ban san yawan su ba saboda nafilu kawai yake a zuta shi yasa ya kama jifinsa da tsakuwa sai yace masa la daraita ba za ka sani din ba kenan inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina manzon Allah ya fito gare mu wa nahnu nusalli hadhihi salata muna irin wannan sallah fatagayyaba alaina tagayyuban shadida manzon Allah ya fusata da mu fusatar mai tsanani ya fusata da mu fusata mai tsanani me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fushi da sahabbai saboda sahabbai sun yi aiki ba tare da tambayar sa ba babu kyau ka aikata wani abu sai kai tambaya to su sahabbai sun kama nafila bayan ketowan alhijr tunanin su hukuncin daya ne da sa'o'in dare alhali akwai bambanci sa'o'in dare babu shakka an kwadaitar a tashi ayi nafila amma idan alfijiri yake tofa ba a son kai wata nafila sai raka'atai alfijiri to su ba su sani ba don haka suna nafilu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fito ya gani sai ya ce musu liyuballiga shahidukum ga'ibakum lalle wanda ya halarta a cikin ku ya isar ga wanda bai halarta ba Allah salata ba'da alfajr illa sajdatayn ba a yin sallah bayan ketowan alfijir sai dai raka'a biyu kawai duk wanda ya ji wannan ya isar ga wanda bai zo ba wannan hadisi da ya kawo tun daga bayanin Abdullah ibn Umar hadisi na baya har zuwa hadisin Abdullah ibn Amr hadisai ne waɗanda sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam in ka duba sahihu sunan abi daud hadisi na 1277 zaka gani haka irwaul galil mujallad nabi shafi na 233 da sahihul jami'i saghir hadisi na 2353 shaykhul islam ibn taymiya a littafin sa majmu'u fatawa mujallad na 23 shafi na 200 yace anan karka dauka kowace nafila ce aka hana kai bayan alhijir ya keto nafilar da aka hana kai bayan alhijir ya keto shine nafila na tadawwu'i haka kawai ka kama yin nafila ba dalili amma idan wannan nafila tana da sababi wannan babu laifi don kayi ta bayan alhijir ya keto yace fa idza qila la sunnata ba'da tulu'il fajr illa rak'atayn idan malami ya ce maka ba a yin wata nafila idan alfijir yake to so dai raka'a biyu fa hadha sahihun wannan haka ne saboda waɗannan hadisai na Abdullah ibn Umar sun inganta babu shakka wa amma nahyul ammu fala amma idan ana nufin cewa an hana kowace nafila ne shaykhul islam ya ce a'a wato ainihi idan alfijir yake to sallah da ake guda biyu ce daga raka'atayil fajiri sai kuma sallar asuba to amma ba wai an hana kowace nafila ne gaba daya ba yace wal insanu qad la yaqumu min al-layl ba mamaki kana da wurdi da kake yi kowane dare kana tashi kai nafila raka'a hudu wannan daren sai ka makara da ka makara baka farka ba sai da kira sallah al-fajr yake to tunda al-fajr yake to dama ka saba yin wannan nafil waɗannan nafil fil raka'a hudu fa yuridu an yusalliya fi hadha alwaqti saboda haka mutun yana so yayi waɗannan nafil fil raka'a hudun a wannan lokaci yace anan babu laifi saboda zai rama wata sallah ne mai sababi tunda sallah tana da sababi sababinta shine ya lazimci yin qiyamul layl nafila raka'a hudu a kowane dare wannan daren bacci ya share shi ya zama to bai farka ba sai a lokacin da alfijiri yake, to don haka ba laifi bane don yara masu. Sheikhul Islam yace wa qad istahabba salafu lahu qada'a witrihi, malamai salaf suna kwadaitar mu mutumin da ya makara bai yi qiyamul layl ba, mutumin da ya makara bai yi qiyamul layl ba koko bai yi witri ba, bal wa qiyamuhu min al-layl fi hadha al-waqti, idan kafarka lokacin alfijiri yake to as-salaf suna cewa karama wannan qiyamul laylin, karama wannan witrin, wa zalika indahum khairun min an yu'akhirahu ila ad-duha, yafi al-khairi akan ka jinkirta sai rana ta fito kafin nan kai. In ka duba littafin sama jumu'u fatawa, kaga kenan idan nafila tana da sababi ita ana iya yin ta koda alfijiri yake to. Kamar wani wace irin nafila ce take da sababi? Misalinsa shine man raka'a raka'atay al-fajr fi manzilihi, lokacin da alfijiri yake to ladan ya kira sallah sai ka tashi a gida kai raka'atay al-fajr, domin dama a gida yafi kyau kai wannan waɗannan nafilun. Kowace nafila an fi son a yi ta a cikin gida, da kai raka'atay al-fajr a gida summa atal masjid, sannan ka iso masallaci. To da ka iso masallaci akwai wata sunna kuma da take kanka, wace sunna kenan? Tahiyatul masjid, shine gaisuwar masallaci. Gashi ka riga ka yi raka'atay al-fajr, anan fa innahu yarka'u raka'atayn, idan ya shiga masallaci zai raka'atay al-fajr. Me yasa? Saboda innaha salatun zatu sababin, salla ce da take da sababi, ba wai kirkiro nafila kai ba. Dama can an shar'anta in ka shiga masallaci kafin ka zauna kai nafila raka'a biyu. Ka duba littafin Ibn Hazmi al-Muhalla mujallal na biyu shafi na 50, wa zalika qabla al-iqama, sharadinsa shine ya kasance kafin a tada iqama. Idan ka taho masallaci sai ka samu an riga an tada iqama, an riga an tada iqama, in ma baka yi raka'atay al-fajr ba ko kuwa a'a gashi an tada iqama, kaga kenan ba za ka tsaya yin tahiyatul masjid ba, nafilun da ake yi na gaisuwar masallaci. Sheikhul Islam cikin majmu'u fatawa mujallal na 23 shafin 264 yana cewa qad sahha an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, hadisi ya inganta daga annabi yana cewa idza uqimatis salatu fala salata illa al maktuba, idan aka tada iqamat sallah to babu wata sallah a wannan lokaci sai wannan ta farilla. Idan aka yi iqama a masallaci ba a yin wata sallah sai wacce aka yi mata iqama, shi yasa ya kawo riwaya ta biyu, fala salata illa allati uqimat, wannan riwaya ta biyu kenan. Idan aka yi iqama a masallaci babu wata sallah da take halatta sai ta farilla, ko kuwa sai wannan sallan da aka yi mai iqama. Don haka Sheikhul Islam yace fa idza uqimatis salatu, idan aka tada iqamar sallah, fala yashtagilu bi tahiyatil masjid, ba daidai ba ne don ka zo masallaci an riga an tada iqama sai ka ce bari za ka yi raka'a biyu na gaisuwar masallaci, wannan ba daidai ba ne, saboda ka saba umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi